haka yake sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC kuke gabatar muku da wannan shiri a yau Alhamis 19 ga watan Maris na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yanzu adadin mutane da aka samu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ya haura 10. Za kuma a ji cewa babban bankin Najeriya CBN yayi wani tanadi don rage radadin cutar coronavirus akan harkokin kasuwanci a Najeriya. Sannan za a ji cewa bankin Raya Kasashen Afirka AFDB ya ware zuzurutun kudi dalar Amurka miliyan 500 da nufin bunkasa harkar noma a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama don Hadiza ta karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum. A yau Alhamis, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya yi gargadin cewa yada labaran da ba na gaskiya ba da fargabar da ke zukatan jama'a game da cutar coronavirus na kokarin kasancewa mafi hadari fiye da ma kwayar cutar. Cuomo ya ce akwai bukatun kafafen yada labarai da kwararrun masana kiwon lafiya da ma shugabanni su rika sadar da sahihan bayanai a daidai sa'ad da ake kokarin magance yaduwar mummunar cutar da ta shafi numfashi. Gwamnati ya ce ya zuwa yau Alhamis jiya tana da kusan mutane 7,600 da aka tabbatar sun kamu da cutar. Birnin New York ne ya fi yawan masu cutar da suka kai 3,337. A yayin da adadin ke karuwa a kullum, gwamnati ya yi gargadin cewa mai yiwa a samu wasu sabbin kamuwa da cutar a jihar a daidai lokacin da take kara inganta ayyukan gwaje-gwajenta da yin gwaji 200 a rana har zuwa 7,500 a kowace rana. Bayan da cutar coronavirus ta fi muni a China a karan farko, ya kwashe tsawon rana ɗaya ba tare da samun kamuwa da cutar ko ɗaya ba, inda a yau Alhamis aka bayyana cewa ba sabon kamuwa ko ɗaya da aka samu a jiya Laraba. Garin Wuhan ya kwashe kusan watanni 2 a rufe a yayin da hukumomi ke kokarin dakile yaduwar cutar, kuma a cikin 'yan makonnin nan adadin sabbin masu kamuwa da cutar ya ragu. A wasu wuraren kuma a China, duk da ma cewa jami'an kiwon lafiya sun bayar da rahoton adadin mutane 34 da ke da cutar a yau Alhamis, a cikin mutanen da suka zo daga wasu wuraren ana ci gaba da damuwa da yadda cutar da ake shigowa da ita daga waje take barazanar ga ci gaba da kasar ke samu. Kasar China ce cutar ta coronavirus ta fi muni tun somawar ta a ƙarshen watan Disamba, inda aka samu adadin waɗanda suka kamu da cutar 81,000, kana kuma ta kashe mutane 3,200. Kasashen Afirka uku ne cutar coronavirus ta fi muni a ɗaukacin nahiyar, amma mataimakin daraktan hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta Afirka wato ACDC ya ce akwai buƙatar ɗaukacin nahiyar ta ɗauki ƙwararren matakai. Kwayar cutar na haddasa matsaloli a sauran sassan duniya, don haka mu a Afirka dole ne mu zama a shirye, kada ta yi muna irin kaka gida da ta yi wa ƙasashen Turai da Asiya, domin kuwa tsarin kiwon lafiyar mu zai iya tunkararta ba, Dr. Ahmed Ogwal ya faɗa muryar Amurka. Ogwal ya ƙara da cewa hukumarsa na taimakawa ƙungiyar ƙasashen Afirka wajen tallafawa ƙasashen da dabarun yaƙar cutar ta hanyoyi uku za su iya kare kansu. Sun ku hada da inganta hanyoyi gano cutar a tashoshin jiragen ruwa da asibitoci, kana da samar da kayan aiki don gwajin cutar ta COVID-19, wanda ya zuwa yanzu ƙasashen Afirka 43 suna da duk waɗannan na'urorin, da kuma ɗaukar mataki na gaba da kuma killace duk wasu masu ɗauke da cutar don kulawa da su. A yau Alhamis, ɗan majalisar dattawan Amurka Jean Shaheen ya faɗa wa cewa hukumomin Lebanon sun saki wani ba'amurke da ke tsare a wurin tun a cikin watan Satumba kan tuhumar kisan kai da azabtarwa. Shaheen yana ta aiki da jami'an gwamnatin Amurka na tsawon watanni don ganin an sako Amer Fakori, wanda aka ci gaba da tsarewa bayan ya kamu da cutar lymphoma mai tsanani. A cikin wata sanarwa da ya fitar, ɗan majalisar ya ce a duk lokacin da wani dan Amurka ke tsare ba bisa ka'ida ba, dole ne mu yi amfani da kowane mataki da muke da shi dan ganin an sake shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta White House cewa sun yi aiki tukuru dan ganin an samu ƴancinsa na walwala, daga ƙarshe kuma gashi ya samu ganin daukacin iyalansa a kusa da shi.
Madalla a gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotannin mu, inda zamu fara daga jihar Lagos a Najeriya.
Gwamnatin jihar Lagos a tarayyar Najeriya ta kara bada adadin sabbin wasu mutane guda hudu da suka kamu da cutar coronavirus ko kuma COVID-19. A wata sanarwa da ya fitar kwamishinan lafiya a jihar Lagos Professor Akin Abayomi ya ce kimanin mutane 19 ne aka gudanar da gwajin wannan cuta a kansu, inda aka gano guda hudu suna dauke da cutar, kuma yanzu haka an kebe su a asibitin musamman na hana yaduwar cututtuka masu yaduwa da ke yaba a birnin Lagos. Ya ce daga cikin mutane hudu da yanzu aka tabbatar suna dauke da wannan cuta akwai wata mata da ta hadu da matan nan da ta zo daga kasar Burtaniya yan kwanaki, wanda ita ma aka gano tana dauke da cutar. Sai kuma wata mata wanda ta fito daga kasar Faransa a ranar 14 ga wannan wata, da ta zo Najeriya ta jirgin kasar Turkiya. Na ukun kuwa wani dan Najeriya ne namiji wanda bai fita zuwa wata kasa ta waje ba, amma kuma ya kamu da wannan cuta. Sai kuma wani namijin na hudu dan Najeriya wanda shi ma ya dawo Najeriya a ranar 13 ga wannan wata na Maris daga birnin Frankfurt, inda ya shigo Najeriya ta jirgin sama kasar Jamus Lufthansa. Sai dai bayan wannan gwaji da aka yi wa wayannan mutane, har yanzu ana ci gaba da yin gwaji akan wasu mutane daban-daban, inda kwamishina Bayomi ya tabbatar da cewa akwai mutane kimanin 1,300 da yanzu haka ake neman bayanai a kansu, wayanda kuma ake kyautata zaton cewa suna da mu'amala da wayannan da suka kamu da cutar ta coronavirus, wanda yanzu yawan su ya kai mutane 12 kenan a Najeriya. Bayan wannan ma yanzu haka gwamnatin ta jihar Lagos da sauran hukumomin lafiya na shawartar fasinjojin da suka shiga wayannan jirage da wayanda aka samu da wannan cuta da su kebance kansu ko kuma su kai kansu ga hukumomin lafiya domin hana bazuwar wannan cuta ta coronavirus da ke ci gaba da bazuwa a sassa daban-daban na kasashen duniya. Tuni da gwamnatoci na jihohi a Najeriya suka fara daukan matakai da za su taimaka wajen hana yaduwar wannan cuta, ci kuwa har haramta duk wasu taruka na ibada da ya haura mutane 50. A kuma a nan jihar Lagos an ba da hutu ga ɗaliban makaranta na gwamnati da masu zaman kansu wanda zai fara aiki a ranar Litinin. Wasu jihohi a tarayyar Najeriya ma sun dauki irin wannan mataki. Ga dai ra'ayin wasu 'yan Najeriya game da wannan cuta ta coronavirus.
Haka wannan ba karamin bala'i bane, wannan kuma ba karamin masifa bace, sai dai kawai mu koma ga Allah kuma mu roki Allah, Allah ya kare kuma Allah ya kiyaye. Wannan babban bala'i ne wanda muke roƙon Allah ya kiyaye shi. Don haka ya kamata kowa ya shiga hankalinsa, kuma kowa ya shiga tetayinsa. Don haka kuma duk wanda zai shigo wannan ƙasa ya kamata a ce tun kafin ya shigo ƙasar ma a san wane ne shi. In ya shigo kuma tun a ya faɗa a tsaya a yi masa binciken kwakwaf.
Jihar Lagos ne ya kamata a yi taka tsantsan. Koma ga Allah, mu musulmi ne, Krista ne, wanda ma ba musulmi ba ne, ya kamata mu koma ga Allah domin wannan abu ba ƙaramin abu ba ne. Duk duniya ya shafi su, muna fata kai ya shafi kai shigo muna ƙasar mu ta Najeriya, mu ci gaba da addu'a mu musulmi da Krista har wanda ba ma musulmi ba.
Yanzu kuma dai hukumomin lafiya a jihar Ekiti da ke yammacin Najeriya na ci gaba da lura da wani direba da ya mu'amala da wani dan kasar Amurka da yar saransa a Najeriya. Kuma aka gano wannan direba na dauke da cutar coronavirus, wanda yake hukumomin basu fito sun yi karin haske game da musabbabin mutuwar wannan ba Amurka ba, amma kuma bisa ga dukkan alamu biri yayi kama da mutum. Babangida Jibril, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril da wannan rahoto. Har yanzu dai akan wannan batu na cutar coronavirus, a kokarin da yake yi don rage tasirin cutar coronavirus ga tattalin arzikin Najeriya, babban bankin kasar CBN ya gabatar da kudirin rage kudaden haraji da ake amfani da su daga wuraren ba da tallafi na bankin. Ga rahoton da Hauwa Umar ta aiko mana daga Abuja.
Babban bankin Najeriya CBN ya fito da wasu tsare-tsare don magance mummunan tasirin cutar coronavirus akan kasuwanci da tattalin arzikin kasar. Tsare-tsaren dai sun hada da rage kudin haraji kan wasu kaya tara daga kashi 9 zuwa 5 cikin 100 a kowace shekara. Haka kuma babban bankin zai ware wasu kudade don tallafawa matsakaitan ƴan kasuwa da waɗanda cutar ta shafa. Na shiga cikin gari don jin ra'ayin jama'a kan wannan matakin.
Sunana Abubakar Adam. Mun yi ma munna sai mu ce mun yi ma ita shi wannan babban banki murnan ya sauke nauyin da ya rataya akan shi domin dama abin da ya kamata ne yake yi ba sabon al'amari bane ba sai dai abin tambaya anan shine yanda shi matakin zai taba bangarori guda biyu ne akwai ƴan ƙasa yanda zai taba su kai tsaye akwai kuma iya hukumomi ne ko kuma waɗanda suke ta'ammali da kuɗaɗe wato financial institutions su ne wanda zai iya ta'ammali da shi amma abin ina ga tsari ne wanda yake mai kyau tunda dama dan ya rage din ko in ce ya takaita shi wannan kare tattalin arzikin tunda ba Najeriya ne kawai akwai sauran kasashen duniya amma zan iya cewa tun Najeriya ta farga da wuri ko kuma wannan banki ya farga da wuri ya fito da wannan tsarin inda aka aiwatar da abin kuma aka bashi aka bi hanyar da ya dace to abin zai yi matakar tsari domin kuwa abu ne wanda an riga an yi hasashe zai faru a wurare da dama to shawo kan matsalan abu ne wanda zai taimaki ƴan ƙasa sosai ya kuma taimaki kasuwancin ƙasar da kuma tattalin arzikin ƙasar gabaki daya koda bai yi aikin yanda ya kamata 100% ba idan koda kashi 30 ya rage wannan radadin na karewar tattalin arzikin da ake ganin za a fuskanta in ya tabbata to za a samu saukin shi
Sunana Al-Mustafa Abdullahi Jadadi ko shakka babu wannan tsari ne mai kyau da babban bankin Najeriya fito da shi domin kuwa tsari ne wanda zai taimakawa kanana da matsakaitan ƴan kasuwa duba da irin yadda za su ka yi yunkurin wato tallafawa da kuma samar da kudade domin bunƙasa waɗannan wato mutanen ko kuma kasuwancin kuma idan muka duba cewar kanana da matsakaitan kasuwanci ko kuma ƴan kasuwa a kowace ƙasa a duniya su ne ginshiki su ne abun alfahari da kuma wato tsani na samar da ci gaba ko wani irin cigaba a kasa to kiga idan kuwa aka samu wato wannan tallafin kuma yayi aiki yadda ya dace yadda aka fito da shi to ko shakka babu haka za ta cimma ruwa
ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta ce an samu ƙarin mutum 5 dake da cutar inda jami'an lafiya ke karfafa tsaftar kai da kuma gujewa shiga cunkoson jama'a zuwa yanzu dai zulumi yafi zama barazana fiye da tashin farashin kayan masarufi Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Har yanzu dai daga Najeriya, Bankin Raya Afirka zai kashe zuzurutun kudi dalar Amurka miliyan 500 don bunƙasa aikin gona a Najeriya. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana wannan rahoto.
For the most part, African countries are exporting raw material, have it processed and then send back.
Babban director a Bankin Raya Afirka kenan, Mr. Ibrahim Afa, ke mani ƙarin bayani dangane da wani tsari da suka kullo da shi na bunƙasa aikin gona a Nigeria. Inda yake cewa a sassan Afirka da dama, ana fitar da muhimman albarkatu ƙasashen waje a sarrafa kana a sake dawo da su. Wanda hakan ke sa kashe kudaden musaya. Saboda haka abinda muke kokarin yi shine muna duba Najeriya a matsayin ta babbar kasar Afirka mai kuma karfin tattalin arziki sannan ga fadin kasa. Mu ga yadda zamu canza salon tsarin noma daga wanda iyali ke yi don samun abin sawa a bakin salati zuwa na wanda za a ke yi da yawa har a saida ma masana'antu don a kirkiro ayyukan. Mun kebe kamar dala miliyan 500 kuma muna fatan su ma abokan burin mu su shigo wannan tafiya wannan shirin gwamnati da bangarori masu zaman kansu su za su jagoranta mu a matsayin mu na abokan tafiya za mu samar da kudaden aiwatarwa ne
we are there as technical partners as financiers
a bangaren gwamnatin Najeriya kuwa ministan noma Muhammadu Sabo Nono ya ce za su zamanantar da aikin gona ne a baki ɗayan Najeriya.
Ai na gaya muku cewa duk kusan local government na ƙasar nan gabaki ɗaya wannan program na mechanization din zai shafe su kuma wannan ce nake ganin mafita don shine zai ba manoma dama su ƙara ingancin nomansu kuma su shiga su samu dama inda za su ma za su shiga kasuwar duniya a shaɗin aikin nomansu.
Idan muka duba rigimar da ke tsakanin makiyaya da manoma akan ƙasa ne kana ga akwai wadataccen ƙasa?
Wannan rigima ai rashin ganewa ne. Sha'anin kiwo yanzu ai kasuwanci ne ya wuce magana coci da masallaci magana ce ta business in kana yi kayan baka yi shikenan ba dole
ɗaya daga cikin manufofin gwamnatin tarayya ne haɓaka aikin gona kuma yanzu nan kai maganar cewar Najeriya ta gobe Najeriya ce mai tinkaho da aikin noma ba shi alman fetur ba ga kake nufi da wannan
o ina gaya maka agriculture ta fi fetur muhimmanci
kamar yaya
to Brown baka misali lita ɗaya ta nono tana wajen naira 200 zuwa 300 lita ɗaya da ake ta faman rigima ta mai a nan ƙasar
85 ce.
To wani irin rawa masu ruwa da tsaki kuma za su taka wurin tabbatar da nasarar wannan shiri?
Sunana Aliyu Abati Abdulhamid, managing director hukumar NASA, hukuma ce wanda Central Bank ta mallake ta don tallafa wa manoma. Rawan da za mu taka shine rawa da ya shafi kananan manoma. Mu ta bangaren manoma aka bamu aikin. A yanda ake tafiyar nan idan manoman nan ba a dunkular da su an gyara su sun fahimci juna an dunkular da su waje daya a gonaki waje daya da shugabanci guda daya ba da wuya su samu irin tallafin da wannan program din zai ba sai so da idan tallafin ne yazo yafi sauki su samu akan sunawar wa tsakamin da suke yanzu.
An sha kirkiro irin wannan shirye-shiryen amma ba kaiwa ga ainihin manoma a ƙasa karkara. A wannan karam me ake don a tabbatar da cewa an cimma manufa?
Wannan program sunan shi SAPZ special agro processing zones. Ma'ana shine za a kafa manya-manyan kamfanoni wanda za su sarrafa amfanin gona. Ka san damuwar manoma shine ba noman ba, wa zai saya daga wajensu? In an saya wa zai sarrafa? In an sarrafar wa zai fitar? So abunda ita African Development Bank take so ta yi da federal government na Najeriya shine da noman da sarrafawan da aikin ajiyewa a store da transportation duk ya faru a waje daya. Ba tare da sai an dauki misali kamar tumatir an dauke shi wajen kilomita kusan 1000 a kai Lagos don a sarrafa shi a sake dawo da wanda aka sarrafa.
A gaida Hassan Maina kaina. Masu sauraro, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, masu sauraro, a shakata da wannan wakar.
Mama. bisa la'akari da yadda yaduwar cutar ta coronavirus keke ta gimshikan tattalin arziki kasashen Afirka sun soma nuna fargaba da damuwa na abin da ka je ya dawo na tasirin cutar akan tattalin arzikin su mutane da ke a wasu sassa daban-daban na duniya mai yiwuwa ba za su iya samun isasshen kuɗi har da za su aika wa iyalai da dangi a gida ba duk da a dalilin rufe iyakokin ƙasashe da hana saukan jiragen sama.
This morning, there is an incident in Abidjan. The airport is closed due to an incident on the tarmac.
Da safiyan nan an samu wani haɗari a tashan jiragen Abidjan. An hana jirage sauka. Aka ta sokeyen su zuwa Ghana. An gudanar da mahawara da kamfanonin jirage a kan lamarin, amma an hana duk jiragen sauka a nan Ghana. Wasu jiragen da sun ka sauka ba da izini ba, an hana fasinjojin su sauka, an cika musu mai suka ci gaba da tafiyarsu. Wani abin da bai buye ba shine yanzu batun tusa siyasa a lamarin nan na cutar coronavirus ya kaukowa na bada hadin kai akan yadda za a ci karfin yaduwar cutar. Akan haka tsohon shugaban kasa Jan Dramani Mahama ya roki shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya dau duk matakan da za su tabbatar da an dankwasar da gurgunta tattalin arziki da cutar take haramai. Akan haka gwamnati na tattaunawa da bankin duniya ta tsunduma hannu cikin dala biliyan 12 da aka wari don yakan cutar a agazawa Ghana akan matakan da take dauka don dakile yaduwar cutar. Dr. Bedi Sakodieni, Director Kulada harkokin jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya.
The case count remains 7. All 7 cases are being managed.
Adadin wadanda sun ka kamu da cutar ne.
Yanzu kuma ga Abdul Wahab Muhammad da labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, yau Alhamis, Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya sake sada mu a wani shirin takaitattun labarun wasanni. Sai dai ga masu sha'awar wasanni musamman kwallon kafa da na motsa jiki, muna cewa murna ta koma ciki a sanadiyar soke duk wani nau'in wasan kwallon kafa da hukumar kwallon kafa a Najeriya ke shiryawa a fadin kasar sai bayan makonni hudu a dalilin cutar coronavirus da ya zama alkatsai a fadin duniya. A sanarwar da shugaban hukumar kwallon kafa ya fitar, Mr. Ahmadu Phoenix a jiya Laraba ya ce duk wani wasan kwallon kafa an tsayar da yin sa ne sai ranar 15 ga watan Afrilun wannan shekara saboda cutar coronavirus. Rahotanni na nuni da cewa an samu mutane masu dauke da cutar corona a Najeriya har guda 8, wanda daga ciki an tabbatar da guda 5 na dauke da cutar. To a dangane da wannan yanayi, na ji ta bakin tsohon sakataren hukumar wasanni a Najeriya Alhaji Sani Ahmed Toro.
Tabbas ai komai zai tsaya, kuma komai zai kasance ƴan wasa za su ji jiki, su kuma masu club za su ji jiki, haka kuma ƴan kallo za su ji jiki, because babu zuwa a jira addu'a ai kallo club din ka da kake so ka je ka gani ba za ka ganta ba a ɗan lokaci.
Ya kake ganin kuma abun zai shafi wato sakamako da ma neman samun cewa wannan shine na ɗaya na biyu da dai sauransu? Gasar kwallon kafa da ya gudana a rukunin Premier a tsakanin club mako na 25, ƙungiyar kwallon kafa ta Enyimba ta je gidan Adama United ta ci ta 2 da nema, a yayin da Plateau United ta ci Kwara United 2-1 a garin Jos. Wiki Torres Abochi ta sami nasara akan Kano Pillars da jifa mata kwallo ɗaya ta hanyar penalty a birnin Bauchin Yakubu. Jigawa Golden Stars ta yi nasara akan Heartland da ci 2-1. A yayin da Lobisters ta jefa kwallo ɗaya mai ban haushi a ragar Ifeanyi Uba. Wasan da aka fafata tsakanin Enugu Rangers da kuma Dakada, an dai tashi Enugu Rangers na da ci 3, ita kuma Dakada na da ci 2. Sai kuma wasa tsakanin Rivers United da Wari Wolves inda Rivers din ta lallasa wari da ci uku babu ko daya. Wasan MFM da Abia Warriors an tashi a wasan MFM na da ci biyu, a yayin da Abia Warriors da jibin goshi ta sami damar jefa kwallo daya. Katsina United ta je garin Akure ta jefa kwallaye biyu a ragar Sunshine Stars, a yayin da ita Sunshine din ta sami damar jefa kwallo daya. A wasan da aka fafata tsakanin Nasara United da Akwa United an tashi ne ba karebin damo. A halin da ake ciki kuma, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da dakatar da wasan motsa jiki na ƙasa na wannan shekara da aka shirya gudanarwa a jihar Edo ranar 22 ga wannan watan. Ministan harkokin wasanni da matasa Chief Sanda Dare ya wallafa wannan a shafinsa na Twitter a bayan ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari tare da ministan lafiya na cikin gida, rabon da gudanar da gasar motsa jiki na ƙasa shekaru 10 kenan. Abdulwahab Muhammad, wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Agai da Abdulwahab, wannan ne kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Aisha a takaice. A yau Alhamis, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya yi gargaɗin cewa yaɗa labaran da ba na gaskiya ba da fargabar da ke zukatan jama'a game da cutar coronavirus na kokarin kasancewa mafi haɗari fiye da ma cutar. Cuomo ya ce akwai buƙatar kafafen yaɗa labarai da ƙwararrun masana kiwon lafiya da ma shugabanni su riƙa sadar da bayanai a daidai sa'ad da ake ƙoƙarin magance yaɗuwar mummunar cutar da ta shafi numfashi. Kasashen Afirka uku ne cutar coronavirus ta fi muni a daukacin nahiyar, amma mataimakin daraktan hukumar daƙilar yaduwar cututtuka ta Afirka, wato ACDC, ya ce akwai buƙatar daukacin nahiyar ta dauki ƙwararren matakai. Ƙwayar cutar na haddasa matsaloli a sauran sassan duniya, don haka mu a Afirka dole ne mu zama a shirye, kada ta yi mana irin kaka gida da ta yi wa kasashen Turai da Asiya, domin kuwa tsarin kiwon lafiyar mu ba zai iya tunkararta ba, Dr. Ahmed Ogwal ya faɗa a muryar Amurka. A yau Alhamis, dan majalisar dattawan Amurka John Shaheen ya faɗa cewa hukumomin Lebanon sun saki wani ba'amurke da ke tsare a wurin tun a cikin watan Satumba kan tuhumar kisan kai da azabtarwa. Shaheen yana ta aiki da jami'an gwamnatin Amurka na tsawon watanni don ganin an sako Amer Fakori, wanda aka ci gaba da tsarewa bayan ya kamu da cutar lymphoma mai tsanani. A cikin wata sanarwa da ya fitar, dan majalisar ya ce a duk lokacin da wani dan Amurka ke tsare ba bisa ka'ida ba, dole ne mu yi amfani da kowane mataki da muke da shi don ganin an sake shi.
Masu sauraro, anan za mu yi sallama da ku a yau, sai kuma gobe da safe ku sake jin wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku, musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto mana labarai, sai Julie Leathers Question da ta haɗa mana sauti da injiniyanmu, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya, ma'assalamu.